mai matsakaicin shekaru Blessing Blues na daga cikin sabbin jami'ai kimanin 500 da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Najeriya ta dauka kwana-kwanan nan domin aiki a hukumar kula da shige da fitan baki ta Najeriya, kuma ake koyar da su dabarun sanin makamar aiki a kwalejin horar da jami'an hukumar da ke nan Kano. Blessing dai na cikin rukunin jami'an da aka dauka a mukamin Inspeto a wannan hukuma ta shige da fitan baki, baya ga bijirewar umarnin guda daga cikin malamanta na cewa ta shiga cikin aji domin kuwa sauran dalibai na daukar darasi a lokaci guda, ita kuma tana zaune a wani wuri na daban. Blessing ta firfa mari a fuskarsa a lokacin da ya matsa mata lamba ta hanyar mata tsawar manya irin ta masu sanye da kayan sarki, al'amarin da ya ja hankalin ma'aikata da kuma bakin da suka ziyarci kwalejin a wannan rana. Majoyi a kwalejin sun ce tun lokacin da Blessing ta isa kwalejin take yin abin da ranta yake so, kuma babu wanda ya isa ya ce mata uffam kawai saboda kasancewar tana auren shugaban hukumar hige da fitan baki ta Najeriya. Ko da yake jami'ar hulɗa da jama'a ta kwalejin Amina Aliyu ta ki cewa uffan dangane da wannan batu lokacin da na ziyarci kwalejin domin kolin zani ya fi ƙarfin bakin kaza, amma wasu 'yan Najeriya sun yi tsokaci game da wannan batu.
Uba Foti Baban Kamalu, kowane ne yake auren ta, wannan kuma malaminta ne, za a iya cewa ta samu matsalar larura har ta fito ta bar wannan ajin, yazo ya ganta tunda ɗalibansa ce dole ya tuhume ta me yake damunta.
Sunana Awul Namanga Tufa. To ni wannan yarinya gaskiya ya kamata a kore ta ma daga wannan horo da ake bata, kawai mata oga ko yarinyar oga ba za a hukunta ta ba, inda kuma aka za mu tafi to Najeriya ba za ta ci gaba ba.
Sunana Musa. Gaskiya ya kamata a duba a cikin sahihin kundin tsarin mulki na wannan hukuma ta su dokar abin da ta ce na bangaren hukuncin da ya dace a mata, ya kamata a hukunta ta, ba mamaki mijinta bai san ta yi ba.
Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar koyar da aikin malinta a jami'ar Bayero Kano ya kwashe shekaru kimanin 45 yana aikin malinta tun daga matakin primary. Ya yi bayani kan alakar malamai da ɗalibansu.
Dangantaka ce tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da ƴaƴanta in mace ce mai koyarwa. Shi malami yana kallon duk wanda ke kasa gare shi yake koyo daga gare shi ɗansa ne. Shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne. Idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami, shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi, to tafiya ta wargaje.
To amma barista Audu Bulama masanin shari'a da dokokin ƙasa na cewa
tsarin aikin kayan sarki yana kyamar aure tsakanin ma'aikata guda biyu, musamman in ya zama ɗaya babba ne ɗaya ƙarami, dalili kuwa shi ne hakan zai iya shafar tarbiyya da ɗa'a na wannan aiki, wanda kuma aiki ne wanda ake buƙatar tarbiyya da ɗa'a. Abu na biyu, ko da an yi auren to doka ta tanadi cewa lalle ne auren nasu ya zama iya a gida ne, idan suka zo gurin aiki to dole a yi aiki kaɗin da na'in ba sani ba sabo, kuma daga yadda wannan baiwa Allah ta nuna halinta idan ta zama cikakkiyar ma'aikaciya bayan horon nan to ba dakalar da za ta yi dalilin mijinta, to Allah ne ya san iyakarsa. To lalle ne hukumar wannan makaranta ta dau matakin korarta daga wannan makaranta. Sannan abu na biyu, a bincika in har ta tabbata cewa mijinta ne ya daure mata gindi ta yi wannan abu, to ina kira ga gwamnatin tarayya ta binciki wannan miji ta tabbatar da cewa ta horar da shi akan a dalilin wannan abin da aka yi domin a guji gaba.
Balista Audu Bulama kenan, wani lawyer a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.